Mountain country, I'm on my way. My feet can hear your melody. Feel it in my bones as I reach out to touch you there so tenderly. The stream so swift, a dewdrop's upon my doorstep. Why did I wander away for so long? Can see it in your skies as I walk along this wind-swept highway. Dream to be lived a crystal compass to navigate this twisted path. Rare sights kiss all my thoughts in ecstatic endlessness. Yes, but it's true, I could lose my way. Sparkling and clean, starlight so sharp and serene. Birds that reach for that perfect fluttering trill. All my thoughts have grown dull, my diamonds are flawed, but the highlands always bring me back to the The highlands always bring me back to the I drink your streams adoringly. My vision is clear and I see your soul expanding toward infinity. Life so green, calling as if from an ancient dream. Sing and I'll write the words to your song. You'll find the air so clear that it shines. Your mind can only ripple out and be still. Oh, I'll carry scars from valleys I've known, but the highlands always bring me back to the thrill. The highlands always bring me back to the thrill. The highlands always bring me back to the thrill. Da 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 da